check 1, 2. Getting heavy knees. Let's bounce. Keys are jumping like popcorn in the pot. This flavor is everything you got. Got face cute that style with a rugged touch. I don't ask for little, I don't ask for much. Just give me that loop and a mic in my hand. Best show in town, best in the land. Head nodding automatic, can't resist. Put me on your top playlist. Breakers on the snare, music every ride. Feel it in your chest, we represent the best. Double time, toe the line, making it fine. Every note is gold, watch it shine. I'm groove is the boss, I paid the cost. Found in the music, never lost. Non-stop, yeah. Da 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 da